أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki hada mu a karatunmu na littafi na aqida, littafi na Imam al-Tahawi mai suna al-Aqidatu al-Tahawiyya, inda yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan darasi na biyar a cikin wannan littafi, inda a sati da ya gabata muna cikin bayani akan abubuwa da suka shahi kada ta Allah subhanahu wa ta'ala da sufofin shi, inda muka yi bayani a sati da ya gabata akan Allah subhanahu wa ta'ala ba sai da ya halitta ba tukwana ya cancanta a ce mishi mahalici, ba sai da ya reni bayin shi ba ya cancanta sunan ar-rabbu, ba sai da ya halicci duniya ba tukwana ya cancanta a ce mishi albari. Kenan Allah maɗaukakin sarki sunayen shi da siffofin shi dama tun asali yana tare da su, ba sai da ya wani abu bane na halitta tukwana ya samu wannan abu, ba kamar mu bane halitta sai in mun samu wani matsayi tukwana ake muna lakabi da wannan suna. Yau idan baka kai matsayin president ba, ba a rinka kiran ka president ba, in baka kai matsayin minista ba a rinka ce mai minista ba, to shi Allah subhanahu wataala ba haka ba yake. Dukkan siffofin shi, dukkan sunayen shi sun cancanta da shi kuma yana tare da su tun asali, kenan ba daga baya bane ya same su. Yau insha Allah ta'ala za mu tashi faɗin malam da yake cewa qauluhu yahdi man yasha wa ya'sim ويعافي فضلا ويدل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. الله سبحانه وتعالى يجمل يكي تيوا ينا شريك دا ونديسو ويقسم ويعافي فضلا حسنا. الله مدوك تنسرك ينا ياهيا ينا ياهيا ba don wani abu ba, fadalaci ta ce. Waye dillu man ya sha, Allah madaukakin sarki yana fatar da wanda ya ga dama. Waye khdal waye btali, Allah yana jarabtar da bawun shi, yana jarabtar bawun shi, kuma kana iya shiga cikin wani yanayi na walaƙanta, duka wannan ikon Allah ne. Adilan, kuma yin hakan da Allah ya yi ba wai wani ba a san ka bane ba, a adalcin Allah ne haka nan. Dukkan abin da Allah ya daidai ne, duk abin da Allah ya hukunta haka, duk abin da Allah ka gani ya jarabce ka da shi wallahi cikin adalcin shi ne. Kada ka damu, ka roƙe shi yayi maka, ka roƙe shi yayi maka, kuma yana jarabta ka ne don ya gani ya imanin ka yake. Shi yasa ake cewa a hasiban nas an yi turaku an ya ƙulu amanna wa hum la yuftanun, shin mutane suna tunanin suna tsammanin za su yi imani kuma haka nan abin su ba a jarabce su ba, a'a sai an jarabce ka a koma menene, ko a cikin iyalinka ka samu wani fitine ka, ko a cikin danginka ka samu wani fitine, ko a cikin gari wani fitine ka, ko wani abu na abin nan na rayuwa ne da gobe na lahiya ko na makamancin haka, sai ka samu wata jarabta da Allah madaukakin sarki. To dan a gani ya hakurin ta yake ya za ka yi dan haka dawo, sai ma da yake cewa ya haji manya sha, ya haji manya sha, Allah na shirya da wanda ya gadawa. Wannan kalma ta alhidaya kalma ce wadda a cikin alqur'ani mai girma an maimaita ta 307 ita kaɗai, kalma ta alhidaya wani lokaci ta zo a fi'ili wani lokaci ta zo a suna wani lokaci ta zo a masdar wani lokaci tana zawa ma a ismul fa'il wannan bambance-bambancen sarrafe-sarrafe na kalma kenan da take zawa da shi daban-daban a cikin alkur'ani mai girma amma ta zo a wurare 307 kalma ta alhidaya shari'a to a cikin alkur'ani mai girma tunda ta zo yawanta ya ta amma da aka cibre ta gabaki ɗayan ta tana ne abubuwa guda kalma ta alhidaya tana ne abubuwa guda ka gani yawan da ta zo so wajen ɗari uku da bakwai amma kuma akan abubuwa guda da take zuwa da su abu na farko kalma ta alhidaya ana Allah maɗaukakin sarki ya ambace ta tana nihin hidayatu kullu nafsin ila masalihid dunya tana nihin shiryar da rai zuwa ga wasu abubuwa na buƙatu na duniya da aka ce rai ya kunshi mutum ya kunshi aljani ya kunshi dabbobi dukkan wannan dangi na rai na halitta na Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da shi zuwa ga abubuwan da suke amfana da shi misali mutum daga ya ga abin da yake iya amfana da shi ba sai an gaya mashi ba dabba daga ta ga abin da abincinta ne ba sai an gaya mata ba Allah ya mata wata shiriya a cikin halittarta a cikin fitirarta ta cewa abu kaza ina bukata abu kaza zai amfane ni haka aljani abin da yake amfana da shi ba shi bane mu ya adam muke amfana da shi to shi ma Allah ya shiryar da shi zuwa ga abin da yake maslaha shi yau mutum abin da yake ganin zai samu wani abu a kan shi ba shi bane dabba take samu wani abu a kan wannan abu yau dabba in ta ga zinariya a kaskodiya ma zai tare shi in daga kudi a kasa zai tare shi amma mutum da ya gani misali in shi ne dauka zai dabba in ta ga sauran tu ta san me zai tare shi misali in ta ga ta dauka ta ce shi ko mutum ya gani a kasa biya dauka ba to wannan ita ce shiriya wanda Allah ya ma bayi ya ma halitta ta baki daya akan dukkan abin da ya kasance maslaha shi ce shine a cikin Qur'ani yake cewa sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa sai yace wallazi qaddara fahada fahada shine ya kaddara kuma ya shirye da halitta zuwa ga dukkan abin da ya kasance masalihin ta ne abin bukatar ta haka nan a cikin Qur'ani yake cewa qala rabbuna alladhi a'ta kulli shay'in khalqahu sai yace thumma hada wannan hadaƙin ana ne shiryar da halitta zuwa ga buƙatunta zuwa ga masalihinta akwai kuma hidaya kashi na biyu shi kuma ya zo a ma'ana ta albayan wa dilalatu wa da'awa ta zo da ma'ana ta da'awatu ilallah cira zuwa ga addinin Allah shi ne Allah yake cewa wa amma samudu fahadainahum sai kuma su san mudawa fahadainahum mun shiryar da su bi ma'ana mun kiraye su zuwa ga addinin Allah shine Allah ya ce fahadainahum kaga anan an kawo kalma ta alhidaya shine fahadainahum ana din an kiraye su zuwa ga addinin Allah fastahabbul ama ala alhuda haka ne yake cewa innama anta mundir wa likulli qaumin hal innama anta mundir kai innan annabi mai gargadi ne wa likulli qaumin hal kuma dukkan wata al'umma tana wanda yake zauwa ya shirya da ita shi ne mai kiranta zuwa ga addinin Allah kenan kalma ta alhidaya alhuda bi ma'ana shiriya ta zo a alqur'ani tana ne kira zuwa ga addinin Allah shi ne da'awa umarni da ake kirki da hali da mummuna kashi na uku a cikin wannan kashin na biyu shi ne Allah ke cewa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim aka ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kai kana shiryar da bayan Allah zuwa ga hanya madaidaiciya kaga mu rike wannan aya wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kana shiryar da su zuwa ga hanya madaidaiciya anan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai kuma akwai alhidaya kashi na uku kenan wadda tana nufin alqabul wa hiya hidayatul mustalzima wat tawfiq ita ce shiriya wadda Allah yake shiryar da mutum. Kama mutum bayani ga abin da Allah ya ce, ga abin da Allah ya ce ai, ga abin da Allah ya ce kai. To yanzu kuma ya amshi wannan shiriye, ya yi imani, ya dirzina, ya bi, wannan kuma taufiki ne na Allah, wannan kuma ya rabo ne wanda Allah a cikin sarki yake ba wanda ya suna cikin bayan shi. Kasancewa ka amshi wannan shiriye, ka amshi wannan kira, ka yi imani da shi a zuciyarka, kuma ka rizina a kan shi, wannan taufiki ne na Allah, kenan rabo ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ne Allah mai sarki kuma ya ce wa Manzo sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta, kai din nan baka shiryar da wanda ka so, walakin Allah ya ji manya sha. Kaga a baya da yake alhidayah tana nihin wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim, da tana nihin kira, da'awa zuwa ga addinin Allah, kenan Manzo sallallahu alaihi wasallam shi kira ne yake yi, sai Allah ya sanya ma wannan kiran nashi suna alhidayah. Anan kuma da yake alhidayah tana nihin tawfiqi, tana nihin yarda da abin, imani da abin, wannan kuma al'amari na Ubangiji wanda shi kadai yake yin shi, shine sai cewa Manzo sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta, Manzo sallallahu alaihi wasallam baka ba kai kake shige da wanda ka so ba, walakin Allah yahdi man yasha, Allah ne yake shirye da wanda yake so. Haka ne yake cewa in tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudil wa ma lahum min nasirin. Haka nan ita ce muke roƙon Allah kullun a cikin sallar mu, muke cewa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah ka shirye da mu hanya mai daidaiya. Alhidayah anan ita ce Allah sanya zuciyar mu ta ƙara imani da kai, kuma ta dirsana ta yarda cewa lalle Allah shi ne Allah. Haka ne ke cewa man yahdi Allah fa huwa al-muhtadi, haka ne ke cewa zalika hudallahi yahdi bihi man yasha, wanda take shari'a ta Allah wanda yake shari'a da wanda ya gada ma. Kaga anan mun samu kalma ta al-hidayah, shari'a mun samu ma'ana guda uku. Ma'ana ta farko shine shiryar da halitta zuwa ga bukatunta, ma'ana ta biyu shine da'awa zuwa ga addinin Allah, ma'ana ta uku shine yarda da abin da Allah ya ce da abin da Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce, wannan kuma taufiki ne na Allah subhanahu wataala. Sai kashi na hudu na ita wannan alhidayah, na ma'ana alhidayah shine alhidayatu fil akhirah, shiriya a ranar lahira. Wace irin shiriya ce ke da ku a ranar lahira? Ita ce shiriya zuwa ga aljanna ko zuwa ga wuta. ‘Yan aljanna a shiryar da su zuwa ga aljanna, ‘yan wuta kuma su ma a shiryar da su zuwa ga hanyar su ta shiga wuta. Shi ne Allah ke cewa inna Allah yudkhilul ladina amanu wa amilu salihat jannatin tajri min tahtiha al-anhar, sai ke cewa yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir, sai ce wa hudu ila at-tayyib min al-qawli wa hudu ila siratil hadid. Kaga tayi inna Allah yuhillu alladhina amanu, Allah yana sanya wanda suka yi imani, wa amilu salihati suka yi aiki nagari, jannatin tajri min tahtiha al-anhar, yana sanya su aljanna wanda ruwa suke gudana a cikin ta, yace yuhallawna fiha min asawira min dhahabin, a ciki za su rinka yin ado daga zinariya daga lu'lu'u, wa libasuhum fiha harir, kayan sa wasu ma al-hariri ne, sai Allah yace wa hudu ila at-tayyib, ku dauki shiriya zuwa ga wajen jin daɗi, min ila at-tayyib min al-qawl, zuwa ga wajen abubuwa daɗa na magana, wa hudu ila siratil hamid, kuma ku dauki shiriya zuwa ga Allah madaukakin sarki, zuwa ga hanyar Allah mai sarki da ke gida aljanna. Haka ne yake cewa walladina qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum, Allah yake cewa waɗanda suka yi yaki saboda Allah, Allah bai bata ayyukansu, sai yake cewa sayahdihim, Allah zai shiryar da su, wa yusrifu balahum, zai shiryar da su ina sun yi imani, sun yi yaki saboda Allah, to idan sun je lahira shiryar da za a musu ta shiryar zuwa gidan aljanna, sai ce sayahdihim wa yusrifu balahum wa yudkhiluhum aljannata arrafaha lahum, za a sanya su gidan aljanna wanda za su santa a can. Haka nan yake cewa innal ladina amanu, cikin suratul yunus, innal ladina amanu wa amilus salihati, sai ce yahdihim rabbuhum bi imanihim, wanda suka yi imani da Allah suka yi aiki nagari, yahdihim rabbuhum bi imanihim, Allah mutsin sarki zai shiryar da su da imanin su, tajri min tahtihim al-anharu fi jannatin na'im, wadda koramu suke gudana a cikin da ni'ima. To wannan kalma ta alhidayah anan mun lura Allah na shiryar da bayin Allah wanda suka yi aiki nagari zuwa ga gidan aljanna. Sai kuma wanda ake shiryar da su zuwa ga gidan wuta shine sai Allah yake cewa ushurul ladina zalamu wa azwajuhum wama kanu ya'budun sai ce min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Ushurul ladina zalamu ku tattaro su wa'anda suke zalunci wa azwajuhum da su da mazajensu wama kanu ya'budun da abinda suke bauta ma min dunillahi wanda ya kasance kuma bayan Allah sai Allah ya ce fahduhum ila siratil jahim ku shiryar da su zuwa ga ayyar gidan wata jahannama. Kenan kaga kalma ta alhidaya kamar yadda muka faɗi duk yawan da ta zo da shi a cikin alqur'ani mai girma su wajen 307 amma an cibire ta an kulle ta a cikin ma'ana guda hudu. Ma'ana ta farko kamar yadda muka faɗi shine shiriya zuwa ga masalihin mutum bai ma sani ba wannan abin yake yi bai ma sani yake zaba abin da yake so. Haka nan dabba ita ma abin da yake interesanta. Haka nan da shiriya wadda take ne da'awa zuwa ga addinin Allah da shiriya kuma take ne amsan wannan shiriya da kuma shiriya wadda za a yi ta ranar kiyama ita ce hanyar da za a sanya yan aljanna da kuma hanyar da za a sanya yan wuta. Wannan ita ce a cibiri abin da alhidaya take ne a Qur'ani. To anan ma da yana cewa yahdi man yasha ita ce shiriya kashi na uku da muke bayani, kashi na uku wanda shi ne Allah yake shiryar da mutum da taufiƙin shi ya kasance saman kan hanya madadinciya wadda muke cewa ihdinas siratal mustaqim wadda aka ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wannan dai da aka ce wallahu yahdi man yasha ila siratal mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga hanya madadinciya. To Allah madaukakin sarki yana shiryar da wanda yake so kamar yadda muke faɗi kullun alhamdulillahi alladhi hadana li hada muna ma Allah godiya da ya shiryar da mu ga wannan addini wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah mu ba mu kasance ba daga cikin shiryayyu in ba dan Allah ya shiryar da mu ba. Wannan shiryar ba ita ba wata bace ake nihi ita ce shiriya kashi na uku da muke bayani kenan. Allah ne ya daga dama shiryar da mu sai mu ma Allah godiya akan wannan ni'ima da ya mana. Sai yake cewa wa ya'sum wal wa'afi fadlan Allah mu tafin sarki zai ba mutum lahiya zai yaye ma mutum zai ma mutum afwa wannan kun fadala ce tashi. Haka nan kuma Allah madaukakin sarki zai batar da wanda ya ga dama kuma zai jarabta wanda ya ga dama da cututtuka da sauransu wannan kuma adalan wannan kuma adalci ne na Allah. Sai ya ci gaba da cewa wa kulluhum yataqallabuna fi mashi'atihi bayna fadlihi wa adlihi dukkan bayin shi katabinsu suna yawo ne kalkashin suna zuwa su zo kalkashin mashi'ata Allah kalkashin abinda Allah yake so kalkashin wannan ne suke zuwa su zo bayna fadlihi wa adlihi tsakanin fadalar shi da kuma adalcin shi. Kenan Allah madaukakin sarki idan ya ma wani abu ya baka wani abu fadala ce ta Allah zalika fadlullahi yu'tihi man yasha zalikal fadlu min Allah wa kana Allah zalikal fadlu min Allah kamar yadda zuwa cikin suratul nisa. To wannan fadala ce ta Allah kenan idan Allah ya shiryar da kai bayna fadlihi yace wa adlihi idan kuma ka samu wani kuma bayan haka wannan kuma adalci ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Malaki cewa wa huwa muta'alin anil adadi wal andadi Allah madaukakin sarki ya huci ya girmami anil adadi azu a ringa ne kishiya wal andadi a ringa gama shi kuma da wanda suke kamantacce ne abin da ke nihi da addiddu ana nihin kishiya shi ne al-mukhalif wanda ya kasance ba kai ba wanda ya kasance
al-alimul hakim rabbi
ake nihi da haka nan al-niddu shi kuma al-mithl shi kuma wanda kuke wanda za a ce kamar shi kake shi ne Allah yake cewa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allah madaukakin sarki babu wani abu da yake kama da shi babu mai kama da shi a cikin halittar shi wa huwa sami'ul basir kuma Allah madaukakin sarki mai ji ne kuma mai gani. Na sai yake cewa la radda li qada'ihi wa la mu'aqqiba li hukmihi Allah madaukakin sarki la radda li qada'ihi babu wanda ya isa ya maida nihin Allah idan Allah ya hukunta abu yace kaza zabe babu wanda ya sauya wannan abu wala mu'aqqiba li hukmihi kuma babu wanda ya sai jinkirtar da hukuncin Allah idan Allah ya ce kaza za a yi an kare yace wala yaghlibu amri wala ghaliba li amrihi, haka nan babu wanda yake galaba al'amarin ubangiji. Bal huwa Allahul wahidul qahhar, kaman yake cewa wallahu ghalibun ala amrihi walakin aktharun nasi la ya'lamun. Allah madaukakin sarki shine mai galaba akan dukkan al'amuran shi, babu wanda yake babu wanda ya san haka, kuma babu wanda mai yake galaba akan al'amarin ubangiji. Sai yake cewa amanna bi zalika kullu, mu mun yi imani da wannan gabaki daya. Jama'a mun yi imani da haka, wa aiqanna anna kullam min indihi, kuma muna da yaqini dukkan wani abu a duniyar nan daga wajen Allah yake. Kenan wannan shine imani, imani na gaskiya ga Allah subhanahu wataala, kai imani dukkan wannan abuwa da muka janyo cewa Allah shi kadai ne bai da abokin tarayya, Allah shi kadai yake jujuya al'amuran shi, abinda yaso ake yi duk abinda muka gani an yi a duniyar nan Allah ya ga dama aka yi shi. Sai faqara ta biyu, sai ce wa anna muhammadan abduhu wa inna muhammadan abduhu al-mustafa wa nabiyyuhu al-mustaba wa rasuluhu al-murtada. Sai yake cewa wa inna muhammadan, kuma annan muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa bawan Allah ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bawan Allah ne, abdu al-mustafa kuma zababbe. Idan aka ce abdu, kalma ta al-abdu dukkan wata halitta ita ma kenan, kalma ta al-abdu tana zauwa da ma'ana daban-daban. Dukkan wata halitta baiwa ce ga Allah subhanahu wataala, dukkan wata halitta a doran duniya. Allah mai sarki ke cewa wa qalu takhadha ar-rahman walada, yace subhanahu bal ibadun mukramun. A wata aya yake cewa subhanallazi asra bi 'abdihi, sai yace laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina. Haka ne yake cewa wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu kadu yakununa 'alayhi libada. Haka ne yake cewa fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Haka ne yake cewa wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'atu bi suratin misli. Kaga dukkanin Allah madaukakin sarki yana kiran manzo sallallahu alaihi wasallam a da suna bawan shi. Kaga anan da yake cewa akan annabi Isa da suke cewa wa qalu takhadha ar-rahmanu walada subhanahu bal ibadun mukramun. Haka nan inda suke subhanallazi asra bi 'abdihi, sarki ya tabbata ga Allah wanda ya hijira da bawan shi min al-masjid al-haram, daga masallaci na harami, masallaci na Makka, ila al-masjid al-aqsa, zuwa ga masallaci na Quds. Bawan shi anan yana nihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da yace wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Haka nan da yace fa auha ila 'abdihi ma auha, ya ma bawan shi wahayi. Wane ne bawan shi? Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala 'abdina, idan kuna shakka akan abin da muka sauko ma bawan, wane ne bawan? Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne, bawan Allah ne, kuma zababbe ne ga Allah. Haka nan a cikin suratul Hajj yake cewa inna Allah astafa, ko inna Allahu yastafi, na'am Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas. Allah madaukakin sarki yana zaba daga manzannin shi daga cikin mala'ikai, haka nan yana zaba daga cikin mutane. Daga cikin mala'ikai wane ne manzon Allah? Manzo na Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah subhanahu wataala Jibril, inda yake cewa cikin suratul takwir, akwai inda Allah madaukakin sarki yake yi banshi cikin suratul takwir, ina ga ba a yabi Jibril ba kamar yadda aka yabe shi a cikin suratul takwir, idan shamsu kubirat.
ha
me yake cewa eh yake cewa zi quwwatin indazil arshi maki sai ce muta'in samba amin zi quwwatin mala'ika jibril kenan me karhi indazil arshi maki a wajen me al arshi tabbatacce sai ce muta'in samba amin wanda mala'ikai an kunshi suke miƙa samma amin kuma Allah ya ce amini ne shine yake cewa nazala bihi ar-ruhul amin wa sabata al-qur'ani shine ar-ruh ar-ruh anan anihim mala'ika jibril kamar yadda yake da cikin suratul qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairum min alf shahr sai tanazzalul mala'ikatu war-ruhu fiha mala'ika suna saukowa sai ce war-ruhu shine wa mala'ika jibril نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين يتي بلسان عربي مبين سيكي توا المصطفى زهبت به ونبيه المجتبى كلمة المجتبى دا المرتدى دا المصطفى كسم معناس قبائك معناتي بدا كينامينا yana daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jamaa mutum ne imani manzo sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne zababbe ne na Allah annabi ne manzo ne manzo yardaddi zababbe daga cikin zababbu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani a hadisi na muslim yake cewa an duba duniya gabaki daya Allah madaukakin sarki babu ran da take da tsarki irin ran manzo sallallahu alaihi wasallam sai aka bashi risala ta karshen annabi wanda zai zo ta karshe kenan manzo sallallahu alaihi wasallam yadda aka duba aka taji tukana aka zabo shi sallallahu alaihi wasallam wajibi akan musulmi ya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san shi ya imani da shi ya bashi kariya ya ringa kokarin koyi da shi duka wannan wajibin ka ne lazimin ka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai shine Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Munaf bin Qusay bin Kilab bin Murra bin Ka'ab بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن أدنان ونتي نسبة المتفقة عليها ونتبس إذا نسبة تمزو صلى الله عليه وسلم تندق إياش هزوة قاتلنش أقول تكزوة هزوة النبي إسماعيل wadda kuma daga annabi Isma'il take da dangantaka da annabi Ibrahim akwai wanda ma suka kawo har zuwa ga annabi Adam dan da ita wannan ba tabbata ba shi yasa malamin suka ta amma wannan su ne tabbatattu wanda take karewa zuwa ga Adnan kamar yanda dokta yake cewa nafsul fida liman akhlaquhu durab yake cewa la shamsu tashbihuha yawman wala al-qamaru يا من علت نسب النساب نسبته فمن يدانيه والأجداد هم مدر فقال نلتعي يا من علت نسب النساب نسبته يا وانت نسب تتوكك ما تتوكك فمن يدانيه وانيه يسير أمان صلى الله عليه وسلم وجل جرم النسب والأجداد هم مدر الهالي كاك نيسوني سمدر كما عندما كفت يشين سوشيني مدر بن نزار بن معد بن أدنان mudar yana daga cikin ashraf na kakanni na manzo sallallahu alaihi wasallam to wajibi ne akan musulmi ya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka san shi kuma ka san abubuwan da aka turo shi da shi na shari'a ta musulunci sai kasance in ka gama wannan sai kasance ka cika kalkashin aya ta alqur'ani duk yawanta wanda ta zo idan ta ce innal ladzina amanu tace wa amilus salihati
wanda suka yi imani suka yi aiki nagari ai kaga tana da yawa cikin alqur'ani mai girma kullun zaka ji ana cewa alladina amanu suka ji an cewa aminu salihati wanda suka yi imani kuma hallo suka yi aiki nagari to bakka cika wannan sharuddan guda ka shiga kalkashin wannan aya da kullun ake ambatar ta a qur'ani sai ka san annabi sallallahu alaihi wasallam ka san shari'ar da yazo da ita ka yi kokarin aiki da ita ka bi ta ka kare ta wannan shine ka cika kuma zaka shiga karkashin wannan aya da innal ladzina amanu wa amilus salihati saboda kan ayan nan tana tayyana da abubuwa guda biyu ne wanda su ne sirrin din da suke karkashin wannan aya idan aka ce innal ladzina amanu anan kuwa ce ilmiya take magana shine mai sanin Allah sanin manzon shi sanin shari'a shine kuwa ilmiya kenan ilmi akan abin da zaka yi addini da shi sai kuma wa amilus salihati suke aiki nagari nan kuma kuwa ce amaliya shine ne aiki da wannan abin da ka sani ka san Allah ka san annabi ka san shari'a to yanzu kokarin da zaka yi nake aiki da wannan da wannan shari'a to shine zakka cika sai ambace ka cikin innal ladzina amanu wa amilus salihati to wannan shine wajibin mu akai kuma shine jimshiki na imanin mu musamman zo sallallahu alaihi wasallam ni imani cewa annabi ne kuma zababbe ne kuma hallau manzo ne wanda Allah ya yarda da shi kuma ya turo shi da wannan risala bayani akan manzo sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda wanda kullum ba a gajiya da shi kuma kullum in munasaba ta kama ana magana akai to kuma nan sai malam ya tashi a cikin shine kamar fakara ta biyu kamar farti ta biyu ta littafin shi bancin mun yi magana akan Allah subhanahu wataala to magana ta biyu ita ce magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai yake cewa kai imani cewa innahu khatamul anbiya manzo sallallahu alaihi wasallam dole kai imani cewa shine cikamakon annabawa dole kai imani haka cewa manzo sallallahu alaihi wasallam banda shi babu wani annabi لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم او ta ayake cewa walakin rasulullahi wa khataman nabiy kuma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalantum ala aqabikum to walakin rasulullahi wannan aya walakin rasulullahi wa khataman nabiyin to manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya faka ya ce manzo ne na Allah kuma shi ne ƙarshe na annabawa duk wanda ya zo ya ce shi annabi ne a yanzu ya ce shi annabi ne kai sai ya kafarta saboda ya kare ta aya ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce daga manzo sallallahu alaihi wasallam babu wani kai kuma ka zo ka ce kai ma annabi ne to ka gani aya ce kare ta kai sai zala sallallahu alaihi wasallam shine na tashi banda shi babu wani annabi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa innabi asma zala yake cewa ina da sunaye ana muhammad yake cewa ni sunana muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yace wa ana ahmad yace kuma ni sunana ahmad a wata aya ce Allah yace sunan shi ahmad inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayhi wa mubashshiran bi rasulin wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad yana al-bashir da kuma manzon da zai zo bayan shi mai suna ahmad shine manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa ana ahmad wa ana al-mahi yamhu Allahu bihi al-kuffar yamhu Allahu bi al-kuffar yace wa ana al-hashir al-hashir idan ka ji suna al-hashir sunan manzo sallallahu alaihi wasallam ba ashir hashir da hawo yake cewa alladhi yahshuru an-nas ala qadamai wa ana al-aqib wal-aqib alladhi laysa ba'dahu nabiy yace ni ne na karshe wanda daga ni babu wani annabi daga manzo sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi shine na karshe kuma shine imanin ka zai tabbata dan ka imani da haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai kun fi ummati 30 kadzabun a cikin al'ummata za a samu wajen mutum 30 makareta su wane ne wannan kulluhum yaz'amu annahu nabi kowa sai zo ringa cewa shi annabi kowa ringa cewa shi annabi akwai wani da yazo saboda makirci ta sunan shi la la haka sunan shi kawai makirci ne wai me yasa yake sunan shi la kawai haka tambaye shi la yake abubuwa ci na mutanen kirki wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la nabiyya ba'di sai yazo ce to sunana la la nabiyya ba'di ana ne ai idan wani yazo bin suna la to nabiyyi ne ba'di ai annabi ne bayana shi ne sai a saba kan suna la duk makirci na larabci yanda yake larabci ta sunan shi la sai yake to tunda annabi ya ce la nabiyya ba'di to ni ne yake mihi na din wannan in yazo ai nabiyyi nabiyyun ne ba'di ai annabi ne bayana shikenan aka yi wasa da hankalin mutane su karin da shi haka suka ringa zuwa irin su Musailama talkaza Musailama da yazo yi kira yace shi annabi ne har ayoyi yake ta asafko mushi har ayoyi yake sai ya jajje a gurin larabci ya kawo wata rana ya tambaye wani sahabi yake ce ma sahabin mi mutumin naku aka safko mushi sai karanta mai alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم غير الأبابي ترميني بحجارة المسجدين فجعله قائدا سميت كأسف معه ذي كان التعامي ولا آية سيدي تألو أين وأن سوقون مدى سيدي نحب سوقون مدى سيوى الكرد والدارد إنما أنت وعليني لنا أي سيأمر من أسيك تشيرين يا مسايدة innaka la ta'rif annani a'rif annaka kazzab kai ka san ni na san ƙarya kake kai ka sani ni na sani ƙarya kake haka yana da kira mutane sai ji mutane da kira dubunne ne suka bi bayi suka ji suka yi wani kiwai na wata garka katuwar garka ce a cikin akwai komi da komi kuma suka kewaye da manyan gine-gine yadda mutum bai tsallaka ta suka mata koha guda nan ne falon shi nan ne garin shi mutanen nashi da suka bi shi gabaki da suka suka tsoro a wannan wurin a lokacin abubakar ne siddiq yana khalifa ya ce shi kuma he ya yaƙe su he sun komo sama ta hanya magidiciya da aka zo ana yaƙar tasu a nan an kashe mama haddata ta yi wa iya daga cikin asbab da ya sanya aka ce bari a zo a zauna ne ƙur'anin nan ka a bar shi a zukatan mutane a zo a rubuta shi saboda mahaddatan suna mutuwa da aka zo ya rihi cikin wannan garka kuma yake harbin musulmai da kibiya daga ciki ana ta kashe mutane kuma ga shi ya shiga yare kuma cikin garka ne cikin garka akwai ruwa akwai abinci takan yi yare su ce ijima a nan cikin sahabbai wuran da ce mai malik bin nadar ya ce shi a yi guri kulun kubra da shi a jihar shi cikin garkai in bi za a yi ce ya yi mutuwa zai mace shi kuma ya buɗe kuma aka zo aka sande su kawai aka ɗauke shi aka jihar shi suna sare shi suna suka shi sai dai buɗe wannan kuma da aka zo aka iske shi sara a cikin shi ta yi tamanin da aka samu shi Khalid bin Walid shi ne shi ya shafiya ya tukunci da yake shi komanda ne na yaƙi ya san abubuwa ne shi ya zamana da magunguna da wane ne a ɗin kenan a gyara nan haka ya shi wata da wata tukwan aka shiga aka samu nasa an ce shi wannan sahabin da ya wani abu ya da wata baiwa wadda ba a samu gone ke da ita a wannan lokacin idan yi ran suwa ya ce yanzu zaka mutuwa la mutuwa zaka haka an yi shi daga ya ce wallahi ruwa za a yi wallahi so ya ɗauke shi haka an yi shi malik bin nadar sahabbai in zasu da yaƙi zuwa suke su su ce mai da Allah ka yi rantsuwa ka ce za mu cansa ya ce wallahi za mu cansa kuma wallahi aka yi cansa manzon sallam kai ya faɗi hadisi akan shi ya ce a cikin bayan Allah akwai wanda law aqsama ala llahi la abarra inda zai rantsuwa da Allah Allah bai kisa shi kunya
shi ne
to kaga irin imani irin da gare da kai in ma mutun yayi kira yace shi ma annabi ne to gustowa suke su bada ransu domin su kare wannan magana so da magana ce ta kawurce ranta ta ci tana bayan manzo sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam banda shi babu nan sai yake cewa wa imamul atqiya ko manzo sallallahu alaihi wasallam shine shugaba na dukkan wani mai tsoron Allah duk imani da Allah ya yake imani duk tsoron Allah ka annabi ya yake tsoron Allah saboda annabi ya yake tsoron Allah yayin da sallallahu alaihi wasallam wata rana aka ba shi labari ai ga wasu mutane guda uku a masallaci sun zauna wai sun ce ɗaya daga cikin su yace shi har abada ba zai sha ruwa ba da rana azumi zai rage saboda imani ɗayan kuma yace shi biya azumi ba ɗayan kuma yace shi kullum da daddare sallah zai rage aka zo aka manzo sallallahu alaihi wasallam labari manzo Allah ya isa shi yace musu ni na yi tsoron Allah ni na yi imani ina azumi kuma ina shan ruwa ina arni kuma hannu ina barci ina yin sallah dan haka bar da ki ba an sunna ki fare sai dukkan wanda ba sunna ba to baya cikin ba matsama ba kai ake a cikin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma imani wannan bai bukata ma shi ne shugaba a wannan bangare kuma yace wa sayyidul mursalin ko manzo sallallahu alaihi wasallam shugaba ne na suwa na manzon shugaba ne na manzon tun daga annabi Adam annabawan da muka sani da wanda mun sani tunda annabawa wanda Allah bai kudin sarki ba mu labari su kadai ne ko muka sani akwai dewa akwai rusulan da muka su mu alai akwai annabawan da mun baka labarin su insha Allah bai kudin sarki haka fa to wanda muka sani su ne wa'annan guda 20 wanda aka kawo sauransu a cikin hali sauran kuma cikin suroni da wanda to manzo sallallahu alaihi wasallam shine shugaba da manzo annabawa annabi adam annabi nuh annabi ibrahim annabi ishaq annabi yaqub annabi yusuf musa alaihi salam harun suleiman داود اي داود سليمان الياس ادريس زلكفل يحيى زكريا عيسى صالح هود اسماعيل شعيب لوط نعم زلكفل ادريس اليسع من وحيش sai kuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina ga duka mun wadi su wannan sune annabawa 20 da bai aka ba mu labari to manzo sallallahu alaihi wasallam shine shugaban su me dalili aka haka manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana sayyidu walad adam yau wal kiyama ni ne shugaban iyan adam a ran tashin kiyama katab wa awwalu man yanshaqu an qab kuma ni ne wanda kabari na zai fara budewa in mutu manzala zai fara bayyana a taron kiyama wa awwalu shafi'i wa awwalu musaffa ni ne za a zo a nemi ceto a wurina na farko kuma ni ne zan je in nemi ceto me ya faru idan an taru a ranar kiyama kowa ya taru rana an kawo ta daidai kan mutane an matsu tsayuwa ta yi tsayuwa shekara da shekaru wata ruwa take cewa ana shekara kusa 40 a sani wa inna yawman inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'udun haka an yi wannan tsayuwar mutane zai su damu suke kai ya kamata a yi safi anan sai su tashi su kai wajen Adam alaihi salam idan suka kai wajen Adam su ce ya Adam mun masu ka zo ka roƙa mana Allah a yi safi annabi adam ya ce ka wannan al'amari ne wani mai kai da ku je wajen nuhu shine farkon manzanni a zo wajen nuhu alaihi salam
Nuhu alayhi salam shekara 1050 ne yana wa'azi. Aka ce shi kuma shekarun shi shekara 40. Idan ka gama shekarun shi 1010 a duniya. Amma shekara 1050 wannan kai wa'azi ne. Amma fa ma amana ma abu illa kalli. Wanda suke imani da shi ɗan kaɗan ne a cikin baƙi zuba su yake da su. Ba ta da kira da hannun shi. Shekara 1050 irin hakuri na wannan annabi. Da aka zo wurin shi ta ta shi ma abin ya ce shi aje gaba. A zo wajen annabi Ibrahim shi ma ya ce aje gaba. A zo wajen annabi Musa shi ma ya ce aje gaba. A zo wajen annabi Isa ya ce kai ba wanda zai yi wannan abin ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A nan za a tashi a zo wajen manzon sallallahu alaihi wasallam a ce ya Rasulullah hisabi yake su. Sai ya ce ana laha ana laha ana laha. Lalle wannan aikina ne aikina ne aikina. Ni ne zan yi shi. Sai ya je gaban al'arshi na Ubangiji ya waɗe ya sujada a laƙana mai wasu kalmomi da zai waɗe shi ma a yanzu bai san su ba sai lokacin da ya sujada tukwana Allah zai sanya mai su a rai tukwana sai waɗe su ya yabi Allah maɗaukakin sarki sai a ce mai tashi nemi abin da kake nema a baka nemi ceto a baka washfa tushaffa Manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah hisabi muke su hisabi to je ka an kare hisabi zai to kaga wannan shi ke nuna maka shi ne awwal shafi'in wa awwal mushaffa kuma shi ne sayyid walad adam yake cewa inna allah astafa kinana min walad isma'il allah mabukin sarki ya zabi kinana daga cikin iyan annabi isma'il wastafa quraishan min kinana kuma ya zabi qurayshawa daga cikin kinana kenan kabila ta kinana ya zabi kuma kabila ta qurayshawa wastafa min quraish bani hashim a cikin kabila ta qurayshawa sai aka zabi gidan hashim bani hashim kenan yace wastafa ni min bani hashim kuma Allah madaukakin sarki ya zabe ni daga cikin kuma taro da gidan bani hashim haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana sayyidu walad adam wala faqa ba alfakari bane nake gaskiya magana ce haka ni ne shugaban ɗan adam baki da su dan haka kenan adilla dalilai hadisai da ayoyi bisa lissahuwa wanda suke bayani akan cewa manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne shugaba kuma shugaba na ɗan adam kuma shugaba ga manzanni baki da sai da ƙarshe ke cewa wa habibu rabbil alamin yake cewa ko manzo sallallahu alaihi wasallam masoyi ne ga ubangiji ubangijin talakai kalma ta habib malumai suka dani magana akan ta sun nuna cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba huce martaba ta habib masoyi sai dai khalil idan aka ce wannan khalilullahi ne yayi matsayi akan habibullah mu mu samu ma habibullahi a ce Allah na saka kaga qur'ani su yawa yazo Allah ya ce cewa inna allaha yuhibbul muhsinin inna allaha yuhibbul muttaqin inna allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin kaga Allah yana son masu kyautatawa Allah yana son masu tsoron Allah Allah yana son masu tuba kaga wannan kalma ta hubbu tazo akan su qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah in kun kasance masu son Allah ne ku bi ni inji manzo sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya so kenan kaga so na Allah madaukakin sarki yana iya faruwa akan bayi take ku daga bayi amma khalil shi khalil sai wani da wani shine manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha takhazani khalilan kama takhaza ibrahima khalila Allah mai sarki ya dauke ni badadi kamar yadda dauki annabi ibrahim badadi yace walau kuntum muttakhizan min ahli al-ard khalilan inda ati a saman kasa ya kamata ni kin dauki wani a matsayin badadi a cikin bayi na Allah sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa latakhaztu ababakar khalila da na dauki abubakar matsayin badadi na walakin sahibukum khalilur rahman sai dai abokinku kenan shi manzo sallallahu alaihi wasallam yake ga masahaban shi yake cewa shi kenan ai masoyi ne badadi ne da Allah madaukakin sarki kenan dan haka baka ce ma habibullahi ba ahlus sunna bisu ma so kace ma manzo sallallahu alaihi wasallam habibullahi sun yi so kace khalilullahi saboda khalilullahi ya yi matsayi akan habibullahi. sai yake cewa wa kullu da'awan nubuwa fa'adahu wa kullu wa kullu da'awan nubuwa ba'dahu yace faghay wa hawa faghayun yace wa hawa kalmata alghay ta alhawa manzo sai anan yana ne dukkan wanda bid'a'in annabta to ba wani abu bane ba fatanci ne ko kuma fatanci ne kamar kaucewa ne akan hanya da kuma bin san rai wanda kuma yake kai mutum zuwa ga halaka kamar yadda kita cikin suratul furqan ara'aita man ittakhadha ilahu hawahu afa anta takunu alayhi wakila shin kaga wanda ya dauki ilahu hawahu ya dauki ubangijin shi ne sarban shi to wannan duk wanda kaje ya wannan ambato to wannan mai san rai sai ke cewa huwa al mab'uth ila ammatil jinni wa kafatul wara haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam an aiko shi zuwa ga gabaki ɗayan aljannai wa kafatul wara kuma aiko shi zuwa ga gabaki ɗayan mutane bil haqqi da gaskiya wal huda kuma da shari'a wa bin nuri wa diya da kuma haske da kuma haske na shari'a anan qawluhu wa huwa al mab'uth ila amati al jin manzo sallallahu alaihi wasallam aiko shi ne zuwa ga gabaki ɗayan aljannai shin a cikin aljannai akwai annabi a cikin aljannai akwai annabi babu annabi a cikin aljannai shi yasa malumai suka tattauna akan wahi fadala tsakanin jinsin wannan guda biyu mutum ko aljani ya tabbata cewa mutum yahi fadala akan aljani walaqad karramna bani adama Allah mun sarki ke cewa mun karrama dan adam shi kuma aljani bai samu wannan karramawa ba bai samu wannan martaba bai samu wannan daraja ba haka nan wani dalili yake nuna cewa an aiko manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa ga aljannai inda manzo sallallahu alaihi wasallam da yazo yana wa'azi da an da aljannai suka ji da su kuma waje an uwan su mi suka ce ta suka ya qaumana ajibu da'iyal lahi ya qaumana ajibu da'iyal lahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum ya ku yan uwan ku amsa kiran kira zuwa ga Allah inji aljannai suke ga mai uwan su ya ma'ashar aljinni wal insi alam ya'atikum rusulun minkum a cikin alqur'ani Allah yake cewa ya ku taron aljannai da mutane shin manzo mai zo zuwa gare ku qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa amanna bih wa lan nushrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina ma ittakhadha sahibatan wa la walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala allahi shatta wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum raqaba shi wa aljani mamaki yake idan yaji mutun yana neman tsari akan shi shi gani yake ga wanda yayi shi komi amma yake tsoron shi haike neman tsari akan shi sai ringa jin dadi yana mun fiye shi ne Allah ya ce fazaduhum raqaba wannan neman tsarin da muke Allah ya tsare mu da su dadi suke ji ta kaddarasan ki yake daukar su inji larabawa hisrin gijiji da kansu akan cewa lalle ga wanda suka yi amana tsoron su iya neman tsari zuwa gare su ka gani da suka wuta suka yi inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa duka dai wannan dalilai ne suke nuna maka cewa lalle aljannai manzo sallallahu alaihi wasallam an turo shi ne zuwa ga kafatin nas zuwa ga kafatin wara zuwa ga kafatul aljin wal ins saboda Allah madaukakin sarki yana cewa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula mun ban ma yin azaba har sai mun tura manzo bama ma al'umma azaba ba sai mun tura mata manzo mun ce mata ga sakon mu a wajen wannan manzan in ta ki imani a lokacin da ake azabtar da ita mu kuma mun ji qur'ani Allah ya ce wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun bama halicin mutun da aljani bai dan sabota mana ba to yaya za su bauta man Allah idan ku san shi ba ta yaya san Allah shine ta hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam idan sako na manzo sallallahu alaihi wasallam ya isa zuwa gare su suka yi imani da shi to shikenan a lokacin nan za a kama su da hujja a tsaftar da su ya ishe mu sanin haka kuma akwai aljannin wanda ya zamu yi da Annabi Sulaiman muke rayuwa tare da shi
aljannin da ya zamani da annabi Sulaiman su ji ma suke a duniya akwai wata kasamu ya zamani sa annabi Musa abinda ake na fir'auna da annabi Musa tana wani wuri kuma hanzu da ranshi su suna jimawa a duniya sosai kenan mafi yawan aljannan ma da zaka gani masu shekarun nan mafi yawa suna sun je ma wasu wani ya halarci ma inda Musa sallallahu alaihi wasallam yake wa'azi da sauransu kenan ka ga bisa da wata hujja Manzon sallallahu alaihi wasallam ya taba zuwa da wani sahabin shi zuwa ga inda suke taruwa yaje musu wa'azi kuma manzon Allah ba kake ma a jani wa'azi inda suke taruwa ya tuni sahabi suka tai Manzon sallallahu alaihi wasallam ya nemi wani kirini to haka yace tsaya a ciki ke gusa kan ya gusa da sandan shi ya nemi yace me kaka gusa daga cikin wannan wurin kawai tsaya daga cikin aljannan wanda ba su yi imani ba suke kame hari tunda shi annabi bai taɓa ko to shi suke kame hari yace yana jin hayaniya kamar mi yaki motsawa zan da cin da ka motsa da sun halaka ya iske su har inda suke zama ya musu wa'azi kuma ta so dawo shi sallallahu alaihi wasallam dan haka manzo sallallahu alaihi wasallam dalilai sun tabbata kan cewa an tura shi an aiko shi ne zuwa gabaki ɗayan mutane da aljanna baki ina ga anan zamu dakata abinda muka wada dai Allah ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya himana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ha wannan gracias